في من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم متومن da ya canja sunan ubansa shi dan uwana ne ba sharifi ba yace shi sharifi ne duk mutumin da ya kira kansa sharifi shi ba sharifi ba ya san ko shi ba sharifin bane ya kira kansa sharifi da gangan ya shiga la'ana kuma ya aikata kaba'ira saboda haka mutane su kiyaye kada mutum ya dangana kansa sharifta daga goban wani wanda ba ubansa ba shi ko ya riga ya san ubansa ya dangana kansa goban wani al-kabiratu sittun kaba'ira ta 60 al-jidalu wal-mira'u wal-ladadu wato jidalu wato musu da jayayya da taurin jayayya wato manzo Allah ya hana mutane su ta jayayya musamman jayayya cikin alqur'ani wato zai jaga kafirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ana in mutane suna jayayya da kai in kai mai gaskiya ne ma kai shiru Allah zai gina maka gida a aljanna ko kai ke da gaskiya to sai dai in ana neman dalle a bayyana gaskiyar ne ya halatta don Allah ce wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsanu kar ku yi jayayya da masu littafi sai dai jayayya ta fitar da gaskiya to amma jayayya haka a faɗi wannan a ja wannan a faɗi wannan a ja wannan wato yana kaiwa ga kafirci jayayya cikin musulunci domin kafirai ne suke yin jayayya irin wannan sukan zo su ce muna tambaya wai abin da Allah da kansa ya yanka da abin da dan adam ya yanka da bakin karfi wanne ne halal wanne ne haram wai wanda Allah ya yanka ne ka san mushe kenan ko wanda mutum ya yanka kuma da bakin karfi wato suna tambaya abin da Allah ya yanka da kansa da abin da mutum ya yanka da bakin karfi wanne ne halal wanne ne haram kaga wannan sa jayayya kenan cikin wannan shiyari liyuhun ila awliya'i lijadilukum saboda ka yin jayayya irin abin da ake ciki ne yanzu na izalun nan to hakika idan mutum ya biye musu yana jayayya da su ya san ba shi yiwuwa za su yi ba to yin barin jayayyar ya fi tunda yake mai ƙarya ne yake jayayya da mai gaskiya jahili ne yake jayayya da malami to yin shuɗin ya fi sai dai in wuri ya kama na neman bayyana gaskiyar turan nan sai a bayyana gaskiya a fili wanda ya yarda ya bi wanda bai yarda ba ya ki to amma a wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan wasa da addini ne al-kabiratul hadiya wa sittun man ufadil ma'i wato kaba'ira ta 66 mutum ya hana mutanensa ruwa ga ruwa a rijiya ka hana mutanenka ga ruwa a famfo ka hana mutanenka ga ruwa a dam ka hana mutanenka to hana wannan ruwa wanda ba abin da zaka yi da shi wanda ya sauran ka hana mutane masu amfani da shi wannan kaba'ira ne al-kabiratu thaniya wa 60 naqsul kayli waz-zira'i wal-mizani kaba'ira ta 62 wato rage mudu wajen au da rage sabin hannu lokacin da ake sabi da hannu ba da dan karfe mai zane ba to idan mutum yana sabawa yana ragewa yana sabawa yana ragewa to yayi zalunci kamar yadda mai mudu iya fata ha ko mizani mutane suna zambatar mutane wajen mizani kamar bata lamba wajen sayin mai a gidan mai a bata lamba don a cuci mutane abinda lamba take nunawa daban mai din da ya zuba cikin tanki kuma daban to wannan duka zamba ne cuta ne haka sikeli na kayan awu haka mudu haka sabi na hannu duk wannan kaba'ira ne al-kabiratu thalithatu 60 wato kaba'ira ta 63 al-amnu min makrillahi a'udhu billahi amincewa da makarin Allah ma'ana amincewa da makarin Allah kai kadaita Allah kana sallah kana kokari ma sallah a cikin jami'i kake yin ta kana zakka kana yin haji kana yin azumi kana yin haji kana ibadu kai kace to tunda dai Allah baya canja alƙawari yace innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaka ashabul janna duk wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki to wa'annan sune jan aljanna kace to na kadaita Allah ina sallah ina zakka ina azumi ina zuwa haji ina umra ina yin abubuwa su kyau wanda Allah wadannan to me zai hana a ce ni ba dan aljanna ba ai ni dan aljanna ne kana tsammanin Allah yana saba alƙawari ne to wanda ya faɗi wannan ya shiga kaba'ira babba in bai tuba ba zai mummuna mutuwa dan Allah ba masa tilas je ka Allah din ya faɗa tun ya faɗa dole ne ya maka Allah yace bai karɓa ba je ka yi sallah ce bai karɓa ba ya kai iya da shi yace in gaskiya ne ya faɗa innal ladhina amanu wa amilus salihati laka ashabul janna duk wanda suka yi imani suka yi kyakkyawa ai su ɗan aljanna ne je ka ya faɗa kuma yace inna Allah la yukhribul mi'ada baya canja alƙawari ya faɗa to je ka yi sallah yace bai karɓa ba ya kai iya da shi kai zakka yace bai karɓa ba kai hajji yace bai karɓa ba kai azumi yace bai karɓa ba to ya kai iya me kake me zaka yi da shi sai dai abu da zai yi da kai saboda haka kai dai ka sallama wa Allah Allah ya ce kai kaza kai ya ce ka bar kaza ka bari gurgudun ikonka kuma ka sa tsoro da tsammani kyakkyawan tsammani kyakkyawan zato tsakaninka da Allah Allah yana da karamci yana da farala saboda haka ina dogara da karamcinsa da faralarsa ya yi mini gafara shigar da ni aljannarsa a cikin karamcinsa da faralarsa kuma ina tuba gare shi kada ya sa ni cikin azabarsa Allah kana da waɗanda za ka yi wa azaba ni ko ba kai min azaba ba Allah kana da waɗanda za ka yi wa azaba ko ba kai mini ba amma ni in ba kai min gafara ba wanda zai mini gafara Allah na tuba kai mini gafara tsakaninka da Allah zo kullum kana ƙaunan zai maka gafara ya sa ka aljanna kuma kana jin tsoro saboda halinka da ikonsa ba yadda ka iya saboda ka zauna cikin tsoro da tsammani kullun tsoro da tsammani babu amincewa in ka amince shikenan kuma kar ka yi ya'asu ko da yake wata ke shi ma zai zo nan gaba in ɗebe tsammanin rahama Allah kai muka ai koko kai ka dangana wa kan ko ka dangana wa wani ce wani ai sai dai in ba wutar a lahira wani ai sai dai in ba wutar a lahira wata rana waɗansu sun ɗauko gawar wani mutum sai wani ya tambaya gawar wane ne ce gawar wane ne gawar alhaji wane ne amma sallah wallahi a sauki a ƙara in dai ba a sauki an ƙara ba wuta zafi in dai alhaji wane ne to karka ɗebe tsammani wa kanka na rahama karka ɗebe wa wani musulmi ɗan uwanka tsammanin rahama ba a wala yasmin rauhillah illa alqawul kafirun ba mai ɗebe tsammanin samun rahama sai kafiri domin mutum komai yawa zunubi sai Allah ce na yi maka gafara waye iya wani abu a zamanin annabi Musa alayhi salam akwai wani ba Isra'ile wato wani mai yawan sabon Allah shekara 200 yayi yana sabon Allah mugun kaba'ira ba wanda baya yi mugun kaba'ira ba wanda baya yi duk an san bani Isra'ila a wannan lokaci ba mai sabon Allah kamar sa shekara 200 kalauran nan sai ya mutu da yanzu aka ja kafarsa aka jefar a juji sai Allah ya kira mai Musa ya ce ga bawa na an jefar da shi a juji maza ka ɗauke shi a yi masa wanka a tara jama'an bani Isra'ila a yi masa sallah annabi Musa ya gaya jama'a ga wani bawa an jefar da shi a juji amma an ce a ɗauko shi a wanke shi a tara jama'a a yi masa sallah suka ce ya manzon Allah Musa wannan mutum fa mai sabon Allah nan ne wani wanda ba ka masa a cikin bani Isra'ila duk gaba da ce to ni dai haka aka gaya mini sai aka ɗauko shi aka yi masa wanka aka yi masa sallah aka binne shi sai jama'a suka ce to lalle Allah da yace a ɗauko shi a yi masa wanka a yi tare jama'a a yi masa sallah ka tambaye shi yaya aka yi haka ga mutum mai yawan sabon Allah shekara 200 amma wai a yi masa wannan gata sai annabi Musa ko sai tambaye Ubangiji ya Ubangiji bani Isra'ila sun tambaye ni sai in tambaye ka wannan mutum kowa ya san halinsa amma ka ce a ɗauke shi a yi masa wanka a yi masa sallah a tara jama'a ya aka yi yace gaskiyar su ya saɓe ni mugun sabo ba irin sabon da bai mai shekara 200 amma wata rana ya bude littafin At-Taura sai ya ga sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya sumbanci sunan da soyayya da girmamawa, nace ya je duk abin da yana yafe masa. Shikenan, to Allah in yace ya yafe fa ba wanda zai tada magana, in kuwa yace bai yafe ba ba mai beli. Saboda haka a ji tsoron Allah, matuƙar ji tsoron Allah, saboda ikon Allah da kuma mugun halinmu, kuma a tsammanci gafaran Allah da yawa saboda farlan Allah mai yawa din nan da haɗa mu da idanun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, da ina nufin ya mana azaba ne ba zai haɗa mu da idanun Muhammadu ba. To amma tun da yake haka ne ba a amincewa, to mu zauna cikin tsoro da tsammani har Allah ya haɗa mu da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kowa, domin abin tsoro ne. In ba ka ga kanka cikin aljanna ba, kada hankalinka ya kwanta, domin kakanka har cikin aljanna aka fito da shi, har ya shiga ya zauna da matarsa aka fito da shi. To kai idan baka ga ka zauna ba, tun da yake an yi alƙawari yanzu kan an shiga dai ba a fita, to daga ran da kaga ka shiga to nan hankalinka ya kwanta. Amma duk abin da aka yi ka zauna cikin tsoron Allah da tsammanin kuma Allah zai gafara. Al-kabiratu rabi'a sittun aziyatu awliya'illahi الموجود هو آخرها فقط كبائر تستن دهدو أذية أولياء الله كوتر من ينبعين الله وليي دزاجين سلتم متنشن سو دومي أبنكي جاتي من آدالي وليا فقط آذنته بالحرب دو وان دي چوچي ولينا ناسنا دشي أكو ياكي نيزن ياكي دشي duk manyan laifuka da Allah ya yi alƙawari zai azaba a kansu, ba wanda ya ce zai yaƙi mutum sai guda biyu, daga mai cin riba sai mai zagin waliyai. An zo abin da yana Najeriya ta zauna lafiya, akwai masu zagin waliyai cikin Najeriya, Allah yana yaƙansu. Mu ko muna cikin Najeriya, ai ko Amerika ce take yaƙi da makwabcinka ka kaɗe balle Allah, ke za Najeriya ba ta zauna lafiya ba. Ga masu zagin waliye, makiya waliye suna tsokanan Allah, Allah kuma yana yaƙarsu, Allah ba zai ji tsoronsu ba, zai fasa ba. Ga irinmu kuma muna ta tuba, muna ta istighfar, Allah Allah mun tuba, astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alazim, Allah mun tuba, astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa. To Allah yana duban mu, yana duban su. To saboda haka nasu ya shafe mu, namu ya shafe su. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa alimu anna allaha shadidul gabi. In sun yi faɗa da Allah, bala'in da zai sauka musu dole ya shafe mu, don muna tare da su a gari ɗaya, a ƙasa ɗaya, su masu zagin waliyan. Mu ko in mun yi istighfari, mun yi salatin annabi, sai su zama humul qaumu la shaqabi jalisu, mutane ne duk wanda yake kusa da su ba zai yi rashin arziki ba. Saboda haka kake ganin ga azaba a Najeriya tana sauka, ga alheri a Najeriya yana sauka. Azaba tana sauka saboda waɗannan miyagu masu gaba da waliyai wanda Allah yake yaƙansu. Farla kuma tana sauka saboda istighfarin da waɗannan suke yi. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu as-samaa'a 'alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlahu. To wannan istighfar ya jawo waɗannan alherai. In istighfari ya kawo ruwan sama ya isa, zai sauka gidan, zai sauka a gonar mai istighfari kadai ne, zai sauka gonakin duk mutane wanda suke tare da wurin. Haka abin da yake faruwa kenan yanzu a Najeriya, abin da yake faruwa a duniya gaba daya, cin riba da zagin waliyai shi yana duk duniya zaman lafiya yanzu. Duk duniya yanzu tana cin riba saboda bankuna, duk inda izara take Allah yana yaƙansu saboda suna kin waliyai. To wa'annan gaba guda biyu su suka kafa na bankuna, Allah yana yaƙansu. Ga yaƙin ƴan izala da suke zagin waliye suke gaba da su, ko Allah ce duk mai zagin wali Allah yana yaƙansa, zai yaƙi da shi. To irin wa'annan yaƙoƙi guda biyu na Allah da yake yi da wasu bayinsa, su suka hana duk duniya zaman lafiya, ba wai Najeriya kaɗai ba. Man adali waliyan faqad azantu bil harbi, duk wanda yake gaba da waliyan na sanar da shi akwai yaƙi. Wa illam ta'alu fa'dunu bi harbin min Allah wa rasulihi, riba kenan. Al-kabiratu al-khamisa wa sittun kaba'ira